بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
وأما المغرب فيجهر بالقرآن بالقراءة بركعتين الأوليين منها.
ما لن يشيت وأما المغرب أما صلى المغرب wanda ita ce sallar da ake yi bayan rana ta fada, fa yajharu bil qira'ati fi rak'atayn al ulayayn minha, yana bayyanawa da karatun alqur'ani fi rak'atayn al ulayayn a cikin raka'o'i guda biyu na farko minha na sallar magruba. Ya tabbata a cikin hadithin Jubayr ibn Mut'im, wato kafin ya musulunta, ya ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce yana karanta sallah, yana karanta suratul Dur a cikin sallar magruba. Yace naji shi hal sai da yazo am khuliqu min ghairi shay'in am hum la khaliqun أم خلق السماوات والأرض بل لا يؤمنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. يجيتو لوكاتشن دا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأسو ونن آيوين كاد قلبي أن يطير سولا كرس وتزوتيات تتاج سما سبود دادن القرآن da kuma yanda ayoyi na Alkur'ani suka ratsa ni. To wannan ya ji shi ne a lokacin da ya zo wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam kafin ya musulunta. To dan haka fa yajharu fiha bil qira'a, yana bayyanawa da karatun Alkur'ani fi rak'atayn al ulayayn a cikin raka'o'i guda biyu na farko na sallal magruba. Na'am.
Wa yaqra'u fi kulli rak'atin minhuma bi ummil qur'ani wa suratin min as-suwari al-usali.
Malan yace wa yaqra'u fi kulli rak'atin, yana karantawa a cikin kowace raka'a minhuma daga cikin raka'o'i na sallal magruba. A kowace raka'a daga cikin raka'o'i guda biyun nan na farko yana karantawa bi ummil qur'an, da mahaifiyar alqur'an, yana karanta suratul fatiha wa suratin min as-suwaril qisar, da kuma wata sura daga cikin surori waɗanda suke gajeru, sai ya diba wata sura daga cikin surori gajeru bayan ya karanta suratul fatiha sai ya karanta ta. Hadithi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas, Allah subhanahu wa ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifin shi Abbas ibn Abdul Muttalib, yace inna ummal fadli sami'atuhu wa huwa yaqra'u wal mursalati urfa fil maghrib fa qalat ya bunayya wallahi laqad dhakartani bi qira'atika hadhihi as-sura innaha la akhiru ma sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u biha fil maghrib fi riwayatin thumma ma salla lana ba'daha hatta qabadahu Allahu subhanahu wa ta'ala. Wato ummul fadli mahaifiyar Abdullahi dan Abbas, wata rana ta ji Abdullahi dan Abbas a sallar magruba yana karanta suratul mursalat. Ta ce, kai yarona, ta ce ka so samun inda yake mun kaikai. Ta ce wallahi karatun nan naka da naji ka tana mun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Ta ce magrubar da ya mana ta ƙarshe suratul mursalat, wannan sura din da ka karanta ita ya karanta mana. Tun daga ita bai sake mana wata sallah ta farilla ba a magruba dai, banda ita ce ta ƙarshe. To sallar ma'aiki alaihi salatu wassalamu ta ƙarshe wanda ya fito yayi wa jama'a ita surar da ya karanta a cikin magarba ita ce suratul mursalat. Athar din yana cikin wato Bukhari da Muslim, yana cikin sahihain. Na'am.
Wa fi thalitha bi ummi al-Qur'ani faqat wa yatashahhadu wa yusallimu.
Wa fi thalitha a cikin raka'a ta uku kwa wa hiya ar-raka'atu al-akhira. Ita ce raka'a ta ƙarshe. Bi ummi al-Qur'ani faqat. To yana karanta mahaifiyar al-Qur'ani ce ita kadai a raka'a ta ƙarshe. Ita kadai zai karanta kuma zai yi ta ita ma sirran a asirce. Kamar yadda aka rawaito hakan daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na'am.
Wa yustahabbu an yatanaffala ba'daha bi rak'ataini wa ma zada fa huwa khayr.
Malam yace wa yustahabbu an yatanaffala bi rak'ataini. To ana so mutumin da yayi sallar magruba mustahabbi ne an yatanaffala bi rak'ataini, yayi nafilfili raka'o'i guda biyu ba'daha bayan yayi sallar magruba bayan an gama azkar. To ana so idan ya tashi ya zo gida sai yayi sallar magruba, sai yayi raka'o'i guda biyu na nafila. Ya tabbata wato a cikin Sunan Tirmidhi ko Al-Jami'u Tirmidhi kamar yanda shi ya bashi sunansa, wato Abdullahi dan Mas'ud, Allah ta'ala ya ce ma uhsima sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u fi rak'atayn ba'da al-maghrib yaqul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Yace ni dai abin da zan iya kiyayowa abinda naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karantawa a cikin sallar magruba, a cikin sallah ta nafila ta bayan magruba yana karanta qul ya ayyuhal kafiruna ce da kuma qul huwallahu ahad. To kuma sallah ce ta cikin gida. Ta tabbata a cikin hadisi na Abdullahi dan Umar na Bukhari da Muslim. Abdullahi dan Umar yace hafidtu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'da adh-dhuhri wa raka'ataini ba'da al-maghrib wa raka'ataini ba'da al-isha'i wa raka'ataini qabla al-fajr. An gane ku? Ma'ana hafidtu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam 10 raka'atin. Yace na haddato waɗansu raka'o'i guda goma daga wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam na nafilfili wanda ake yin su. Raka'a biyu kafin adh-dhuhr, biyu bayan adh-dhuhr, biyu bayan magruba ce wannan fi baitihi, biyu bayan isha'i ita ma fi baitihi, haka nan kuma biyu kafin sallar as-subahi. Yace wa kanat sa'atan la adkhulu fiha ala an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam haddathatni bidhalika hafsatu. Wato yar uwar shi na Hafsa iyalin ma'aiki alayhi salatu wassalam ita ce ta bashi labarin abinda ma'aiki alayhi salatu wassalam ya kasance yana sallata na nafila a wannan lokaci. Kuma ya zo shi cikin sunan kinde na al-Imam Tirmidhi, wato da sanadi wanda yake hasan daga Ka'ab ibn Ujra. Haqiqa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ata masjid bani Abdul Ashhal fa salla fihi al-maghriba falamma qadaw salatahum ra'ahum yusabbihuna ba'daha fa qala hadhihi salatul buyut. Wato wannan yana cikin sunan na Abi Dawud. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tafi masallaci na Banu Abdul Ashhal, wato da yaje shi can a can ya musu magruba saboda wani udhri da ya kai shi. To da yayi magruba a can an gama sallah kawai sai ya ga yawancin wato mamun da suka yi sallah a masallacin suna tashi suna ta nafila. Ce da su ta wannan ba sallar masallaci bace. Ce wannan sallar gida ce ba sallar masallaci bace. An gane ku? Na'am.
Wa in tanaffala bi 60 raka'atin
Malam yace fa ma zada abin da ya karu fa huwa khairun shine ya fara khairi abin da ya karu a saman raka'o'i guda biyu bayan magruba shine yafi an gane ko saboda wato akwai hadisi wanda bai tabbata ba daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda malam ya kawo shi yace man salla ba'da al-maghribi 20 raka'atan bana Allahu lahu baitan fil janna dukkan wanda ya sallaci salla ta nafila raka'a 20 bayan sallar magruba to Allah tabaraka wa ta'ala zai gina mai face kin gida a aljanna to wannan hadisin bai tabbata ba yana cikin Tirmidhi amma bai inganta ba an gane ku wanda ya tabbata shine raka'o'in nan guda biyu wa in tanaffala bi 6 raka'atin fa hasan sannan kuma idan yayi nafilfili bayan magruba da raka'o'i guda 6 to wannan abun da yayi ya aikata mustahabbi saboda akwai waɗansu labarai su ma wanda dukkanin su tabbata ba Ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake cewa man salla ba'da al-maghribi 6 raka'atin qabla an yatakallama lam yatakallam bainahunna bi su'in udilna lahu bi ibadati 12 sana dukkan wanda ya sallaci salla ta nafila raka'a 6 bayan yayi sallar magruba kafin wato yayi wa jama'a magana bayan yayi magruba kafin yayi wa jama'a magana kuma a cikin waɗannan sallolin bai yi zance wanda yake mummuna ba to za a daidaita mai da ibadar shekara 12 wannan hadisin da na ƙasa da shi wato dukkanin su kowanne daga ciki bai tabbata ba hadisin Abu Huraira ne wannan hadisi a cikin shi kamar yanda yake cikin littafin At-Tirmidhi da kuma littafin Sunan na Ibn Majah Al-Qazwini akwai Umar ibn Abi Khas'am wanda malami ne wanda yake mai rauni akwai shi a cikin isnadin hadisin kuma da'afahu ghairu wahidin min al-ulama ba malami ɗaya daga cikin malaman hadisi ba wato suka raunana shi al-Imam Tirmidhi wato yayi bayani akan raunin shi yace ya tambayi malamin sa al-Imam al-Bukhari Muhammad ibn Isma'il bayan ya koro da wannan hadisi ce ya tambayi Muhammad ibn Isma'il game da Umar ibn Abi Khas'am al-Imam al-Bukhari yace zahibul hadith da'ifun jiddan an gane ko to dukkan mutumin da al-Imam al-Bukhari yace mushi da'ifun jiddan to ka tabbata cewa ba a amsar hadisi a wajen shi saboda irin su al-Imam al-Bukhari a cikin malaman jarh wa ta'dil suna daga cikin al-mu'tadiluna suna daga cikin al-mutawassitun suna cikin masu tsayawa a tsakiya ba sa huce gona da iri sannan ba za ka sa su ba cikin layin malamai masu sakaki irin su Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Ataki irin su al-Imam Malik Abu Abdurrahman Abu Abdullah al-Badani waɗannan dukkanin su suna daga cikin al-mu'tadilun saboda akwai al-mutasahilun ko kuma al-muta'annitun to al-Imam al-Bukhari wannan ita ce maganar shi game da abin da ya shafi shi Umar ibn Abi Khas'am wanda akwai shi a cikin wannan isnadin kuma a cikin Tirmidhi din da cikin Sunan na Ibn Majah din duka ta hanyar shi yazo shi to dan haka hadisin ne wanda la taqumu bihi al-hujja wato hujja ba ta tabbata da shi an gane ko sannan kuma hadithi na gaba shi ma dai gaba ki daidai duka ala kulli halin musu inganta ba dan haka wa in tanaffala bi 6 raka'atin fa hasanun wannan la adari hadithan sahihan fi at-tanaffal bi 6 raka'atin ba'da al-maghrib Ban ga wani hadisi wanda yake ingantacce ba, wanda yake magana akan nafila raka'a shida bayan sallar magriba, wanda yake magana akan fadalarta. Abin da yake tabbace shine raka'o'i guda biyu ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana yi, kuma haka sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu suka rawaito daga wajen shi yana yi, irin su Abdullahi dan Umar, irin su Abdullahi dan Mas'ud, da waɗansu daga cikin sahabban na ma'aiki alaihi salatu wassalam. Da Allah kuma yana yin ta a gida ne. An gane ko? Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa ni'imatu suratani hatani. Wato surorin nan guda biyu ma dalla da su. Suratu wato qul ya ayyuhal kafirun da kuma suratu qul huwallahu ahad. To waɗannan surorin guda biyu za a ga yawanci ma'aiki alaihi salatu wassalam wato yana karanta su a cikin sallolin shi na nafila. Kaga raka'atul fajri yana karanta su a ciki. To a wannan ma yana karanta su. Baicin su ma waɗansu nafilin wani lokacin yana karanta su. Na'am.
Wa tanafulu bayna al-maghribi wal isha'i muraqqabun fi.
Malam yace wa tanafulu bayna al-maghribi wal isha'. Wato yin nafilfili. Tsakankanin magruba da isha'i mutum yayi salloli na nafilfili, muraghabun fihi an kwadaitar a cikin yin nasa. Ana so mutum ya dinga yin nafilfili tsakankanin magruba da isha'i. Na'am.
وما غير ذلك من شأنها.
نعم.
فكما تقدم ذكره في غيرها.
ما لن يتي وأما غير ذلك أما ونوان شأنك أبنى ديغ باتا من شأنها نصفر يند أكيين صلى المغربة فكما تقدم ذكره في غيرها كمر يد أمبتن شيرغا يغباتني fi ghairiha a cikin watatta daga cikin salloli, a cikin waɗansu sauran sallolin. Wato duk abin da ya shafi siffar karatu da siffar ruku'u da dagowa daga ruku'u da siffar sujada, to idan ka koma tiryan bayani akan sallar as-subahi za ka tarra shi gaba ke da shi kenan, sai ka dako ka dora shi a magarbal shi ma. Na'am.
وأما الإشاء الأخيرة وهي الأتمة واسم الإشاء أخص بها وأولى.
ما لن يتي وأما الإشاء الأخيرة أما سلر إشاء تكرشي سلر إشاء تكرشي وهي الأتمة واتو إدتي أكي تيد إتا صلاة الأتمة صلاة دهن دلي كوكما صلاة لوكة تاتا. Saboda Larabawa sun kasance suna tatsewa dabobinsu tsakankanin magruba da isha, to sai ake ce da ita salatul atama. Amma dai al-atama a larabce shine duhu. An gane kamar yanda wato al-imam Majaduddin Ibn al-Athir cikin littafin An-Nihaya fi Gharib al-Hadith wato ya kawo. An gane. To wasmul isha'i akhassu biha wa aula. Malam yace amma suna na sallar isha'i, suna na isha'i akhassu biha shine yafi keɓanta da ita, wato ahaqqu biha shine yafi dacewa da ita, wa shine mafifici da ita wannan sallah din, sama da ace da ita al'atama din. Na'am.
نعم تيجهر في الأولين بأم القرآن وسورة في كل ركعة.
فيجهر في الأولين بأم القرآن وسورة في كل ركعة. توما أيكي صلى الله عليه وسلم يا كسنتينا بينا وأتكر ركعو يقداب ينفركو بأم القرآن ذكرنت مهيف يلأ القرآن وسورة دكما كرنت سورة fi kulli raka'atin a cikin kowace raka'a daga cikin raka'o'in nan guda biyu. Wato ma'aiki alaihi salatu wassalam, kamar yadda hadithin Al-Bara ibn Azib ya tabbatar wanda yana cikin sahihain, yace nayi sallah a bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wato sallar isha'i ta ƙarshe, faqra fi ihdar raka'ataini bitini wa zaitun, ce a cikin raka'o'i guda biyu na farko sai ya karanta suratu Tin a cikin bulaguro ne, ce fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw ahsana sautan aw qira'atan minhu sallallahu alaihi wa sallam, ce tunda nake bin taba jin wani ba wanda shine mafi dadin murya, mafi dadin karatu sama da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam. To kaga wannan hadisi na Al-Bara ya bayyana mana cewa ashe magruba bayyana karatu, isha'i bayyana karatu ake a cikin ta a raka'o'i guda biyu na farko. Kaga yace fi ihdar raka'ataini, a ɗaya daga cikin raka'o'i guda biyu na farko. Na'am.
Na'am, wa qira'atuha aqwalu qalilan min qira'ati al-asri.
Malam yace wa qira'atuha, amma karatun da ake yi a cikin sallar isha'i aqwalu qalilan shine yafi tsawo kadan, wato yafi tsawo kadan daga karatun da ake yi a cikin sallar la'asar. Wannan kuma hadithin Jabir ibn Abdullah ibn Haram, wato zai bugaya maka abinda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana karantawa a cikin salatul isha'i al-akhira, sallar isha'i ta ƙarshe. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta a surori din nan, irin su wadduha, irin su ash-shamsi wa duhaha, irin su sabbih isma rabbikal a'la, irin su wal-layli idha yaghsha, irin su iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, kamar yanda ya gayawa Mu'adh dan Jabal Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Lokacin da Mu'adhu suka dan samu takaddama tsakankanin shi da wani mamu na unguwarsu, shi ya ce wa mamu shi munafiki ne, shi kuma mamu ya kai shi kotu ta ma'aiki alaihi salatu wassalam, ya ce sai an kwata mishi haƙƙin shi dan me Mu'adhu zai ce mishi munafiki. Kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ba shi gaskiya, ya ga wa Mu'adhu abin da ya bai dace ba. Suratul Baqara a sallar isha'i mutane sun gaji, sai ka sa mutane su daina zawa masallaci. Afattanuna anta ya Mu'adh, kamar yanda ya zo shi hadisin Jabir dan Abdullahi, yana da dan tsawo kada. Na'am.
Na'am, wa fil akhiratayn bi ummi al-Qur'an fi kulli raka'atin sirran.
Wa fil akhiratayn, a cikin raka'o'i guda biyu na ƙarshe kuma na sallar isha'i, bi ummil qur'an, yana karanta mahaifiyal alqur'ani ci, sirran a asirce, fi kulli raka'atin, a cikin kowace raka'a, a kowace raka'a daga cikin raka'o'i guda biyu na ƙarshe, to yana karanta mahaifiyal alqur'ani ci. Na'am.
Summa yaf'alu fi sa'iriha kama taqaddama min al-wasf.
Summa yaf'alu fi sa'iriha, sannan kuma yana aikatawa a cikin sauran sallar ta isha'i, kama taqaddama min al-wasf, kamar yadda ambatan shi ya riga ya gabata a baya, min al-wasf na siffar sallah din, kamar yadda ambatan shi ya riga ya gabata a baya a cikin sallolin as-subahi da sallar az-zuhr da kuma sauran salloli din da suka biyo bayan su. Na'am.
Wa yukrahu an-nawmu qablaha wal hadithu ba'daha li ghairi darurati.
Wa yukrahu an-nawmu qablaha, to ana kyamal yin barci, makaruhi ne, bai dace ba yin barci kafin a yi sallar isha'i, saboda tsoron kada mutum barcin ya tafi da shi ya ki tashi ya yi sallar asubahi a cikin jama'a. Wal hadithu ba'daha li ghairi darurati, kuma ana kyamar wato yin hira bayan sallar isha'i in dai ba larura bace ta bukatar da kudin ayi hirar amma hira haka karazibi wanda ba ta addini ba hira wanda ba maslaha bace yin ta kawai hira ce kawai ta kullum kullum sai bayan isha'i wannan makruhi ne saboda za ta bata wa mutum lokaci idan ya je shi ya kwanta a gida ya kasa tashi sallar asubahi ko Allah akalli idan ya tashi asubahi to za ta hana shi ya danyi waɗansu hurududdukan shi na dare da ya saba yin raka'a hudu ƙarshen dare to idan yana cika dare a titi zai zama to in ya kwanta kawai sai asuba zai tashi kaga ya rage wa kanshi alheri mai girma an gane ko shine wal hadithu ba'da hali ghairi darurati ina ga waqad basatna la qawla fi hadhihi al mas'ala fi darsin min ad durus a cikin wani karatu daga cikin karatuttuka na risala a lokacin da muke magana akan wayu kurahun nawma qablaha wal hadithu ba'daha abaya wato mun yi magana mai dan yalwa a can fal yuraja to sai a koma can dan a samu ƙari akan wannan din na'am
نعم والقراءه التي يصيب بها في الصلاه كلها
كلها
نعم كلها
تو شيكنان كان ياتي كلها مجي تو كلها دين
هي بترك اللسان بالتكلم بالقران
مالن ياتي والقراءه التي يسر بها في الصلاه تو كراتو وندا اكاچه متين ياسرچه كراتون ونان ا چكن صلاه كلها دك kanun su gabaki ɗayan su to ma'ana kullul qira'ati kenan ba kullis salatin ba dukkan karatun iya bi tahrikil lisani bit takallumi bil qur'an wato shine mutun ya dinga motsa harshen shi na yana magana da alqur'ani wannan shine karatun da ake nufi idan aka ce mutun yayi karatu a asirce ba ana nufin yayi karatu a zuci ba karatun zuci ba a ce mai karatu an gane ko kamar yanda malam ya faɗa bai dace ba mutun yace zai yi karatu a zuciyar shi kuma yace ya isar mishi wannan idan ya haka nan bai isar mishi ba gashi nan a ƙasa واحترز بتحريك اللسان عن ان يقرا بقلبه في الصلاه فانها لا تجزئه وهي كالعدم دين شي درشين شي ددا saboda Allah tabaaraka wa ta'ala la yu'akhidhu al-insana bi hadith an-nafs abinda ya shafi zancen zuci Allah ta'ala baya kama mutun a dalilin shi dan haka zancen zuci ko mutun yana cikin sallah zaka ji yana zancen zuci amma Allah baya kama shi baya mai hukunci da shi dan haka takaka kuma zai ce karanta alqur'ani a zuci kadai ba za a ga bakin shi yana motsa ba kuma yace yana karatun alqur'ani ana ya rena mutane ne an gane ko karatun alqur'ani ana yin shi ne da baki ba wai a zuci ba zai ce ka san abin da nake karantawa a zuci yanzu a zuci wannan Allah ne ta'ala ya san abin da mutum yake yi zuciya ba umarce mu ba da mu dinga tsinkaye abin da yake cikin ta mu an umarce mu ne da mu yi aiki da al-zawahir abubuwan da suke a fili karara kamar yanda Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa an gane ko wato mu za mu yi aiki ne mu danki mutum da laifin da ya bayyana a gare mu yana aikatawa dan Allah tabaaraka wa ta'ala idan ya asirce kyakkyawa a cikin zuciyar shi Allah ne ya sani amma ku ce wai wane yayi kaza amma zuciyar shi mai kyau ce makyale shi yace a sai mun tsaye da hukunci akan shi in dai laifi ne ya aikata sai mun tsaye da hukunci akan shi a zahiri in zuciyar shi mai kyau ce Allah ya sani Allah zai ba shi lada akai mu kuma Allah zai mana uzuri saboda mu ɗan adam ne ba umurcin mu da mu leka zuciya ba to dan haka karatu ana yin shi ne a cikin da motsa harshe ba wai kawai da zuci kadai ba na'am koda zikiri haka ne shi ma
wa amman jaharu fa an yusmi'a nafsuhu wa man yadihi in kana wahdahu
wa amman jahar to amma bayyana karatuka guraren da aka ce ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana bayyana karatu a cikin su shine fa an yusmi'a nafsuhu, to shine mai sallah ya jiyar da kanshi, wa man yalihi, da kuma waɗanda suke bayan shi. Idan a cikin sahu ne da yawa, ya zamanto wanda suke kusan shi a sahu na hari su san abin da shi limamin yake faɗa. Wannan shine aljaharun da ake magana akai. Kale zo shi yana gunguni gugun ba a san abin da yake karantawa ba. Ya zamanto yana karatu dalla-dalla, waɗanda suke sallah a bayan shi suna jin abin da yake karantawa na Alƙur'ani. Wannan shine abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance ya koyar da sahabbai, kuma haka sahabbai suka koyar da tabi'ai, haka tabi'ai suka koyar da almajiransu, hatta wasala ilayna al'amar. An gane ku? Hal al'amarin ya iso zuwa gare mu. Don haka wani ya zo shi daga ƙarshe ya ce, ai, bayyana karatu gashi in dai kai ka jiyar da kanka, laysa wajiban an tusmi'a ghayrak, ba dole bane a ce sai ka jiyar da waninka. Naqulu lahu hadha la na'rifuhu fil quruni thalatha, a wajen malaman nan guda uku, malaman karnan nan uku, ba mu san da haka ba abin da ka faɗa. To dan haka fati bi dalilin yadullu ala sidqi da'awaka, ka zo da wani dalili wanda yake nuni akan gaskiyar wannan abin da kai da awar da shi akan shi. An gane ku? Manidda khilafa al-asli fa alayhi bid-dalil, duk wanda ya da'awar abin da ba a san da shi ba, to sai a ce zo shi da dalili. Asali in aka ce mutun ya bayyana kaza shine yayi kaza a fili karara, ya bayyana karatu shine yayi ya jiyar da kanshi, ya jiyar da na kusan shi. To in ka ce ba haka ake nufi ba, sai a ce to ka zo da dalili. Wannan shine al-aslu. Al-aslu shine al-jaharu, shine an yusmi'a nafsuhu wa man yalihi. To man idda'a khilafa hadha al-asl fa alayhi an ya'ti bi dalilin li yuqawwiya qawluhu. An gane? To Allah ya sa mun gane. In kana wahdahu, idan ya kasance yana sallah shi kadai, to amma idan ya kasance limami ne, wato mustahabi ne ya ji yadda jama'ar, fa yustahabbu lahu an yusmi'a al-jama'ata, ana so a gare shi ya ji yadda jama'a. To a yanzu yanda abin ya danyi mai ake cewa, yanda abin yayi yawa, za a ga wani lokacin masallacin da za ka yi sallah a cikin shi sahu, da aka yi sama da sahu 20. Ma'anan ne da ke masallatan namu din ƙanana ne, za a ga cewa ba za ka samu wanda zai doki sahu 20 in banda na juma'a. Ko? To akwai gurin da za ka je ka ga kan tsame mun masallaci sahu, kowane sahu sai ya doki sama da mutum 200, kuma za a yi sama da sahu 20. An gane ku? A birane, a irin gariruwa da dama, wanda in ka je ka za a ga haka nan. To a wannan lokaci yanzu in ya zamanto a haka ne, kuki ne mutum zai yi, tilla muryar shi ba zai iya yiwuwa ta hada wannan masallacin ba. To amma idan ya zamanto akwai microphone, za ka ga yana karatun a hankali, amma kuma sautin yana isa zuwa kowa daga cikin waɗanda suke sallah a cikin masallacin nan, an nutsu ana sauraron shi, irin masallaci na haram. To za ka ga idan limami yana karatu, to kowa za a ga ya nutsu, saboda guraren duk akwai abubuwan da an sa baf-baf, ko ina sakon yana isarwa. An gane ko? Karatu a nutse, wato kowa yana ji daga cikin mamu. Na'am.
Wal mar'atu duna rajulu fil hajari wa hiya fi hay'ati salati mithluhu.
Wal mar'atu duna rajuli fil jahar, ita kuma mace za ta yi karatu ne dunar rajul, ƙasa da karatun namiji, shul jahari a cikin bayyanawa. A wajen bayyana karatu, ita mace ba za ta dinga tullowa muryarta daga cikin gida ba, ana ji a heli. Tana karatu, in mijinta ya mata magana ta ce to ai wannan magarba ce, ka hana nan bayyana karatu a ciki? Ya ce eh, ba ai ba bayyanawar ba ce na hana ki, amma bayyanawar da kike ce ta yi over. Ta ce mai gida kai ma haka kake yi. naji kai ma in kana karatun ko wani zai huce yana cewa ya ji ka kana karatun sallah ko wata in ta zo ta gida ta ce tun da ta shayo kana ta ji karatun ka kuma ni zaka hana ni in yi inda dadi kai ka rage yi mana an gane ko to da shi da ita wato ba dai suke ba mace ita kaman yanda malamai suka fada kuma na farko dai asalan tushe shine alqur'ani Allah ta'ala ya ce wala takhda'na bil qawli fayadma allazi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa kada wato mace ta dinga wato kissa a cikin maganarta to ko a cikin karatun alqur'ani macin da ta cika wato yawan mallakewa murya da gyara ta da seta ta za ka ga cewa kuma wato hankalin maza ya karkata zuwa gare ta wani za ka ji ya ce shi ba karatu wanda yake jin daɗi in yana saurare kaman karatun wanci ba karatun wani buha kaman karatun wanci kasar lalle kuma daga ƙarshe da abun wata matsala za ta iya shigowa an gane ko kamar yadda malamai suka yi bayani a kai wajen abin da ya shafi wato sama'ul qur'an li qira'atil mar'a sama'us sawt lil mar'a hina alqira'a wa hiya fi hay'ati as-salati mithluhu wa hiya mithluhu to ita mace kwatamkacin namiji take fi hay'ati as-salati a cikin siffofi na sallah gabaki daya a siffar sallah gabaki dayanta to mace ita ma kwatamkacin yanda namiji yake haka za ta yi saboda annisa'u shaqa'iqur rijali a bangaren hukunci na addini na musulunci dukkan abin da ya shafi maza ya shafi mata illa bi dalilin ya khussu nisa'a sai dai an samu wani dalili wanda ya cire mata daga wannan hukuncin da ya shafi mazaji irin abin da ya shafi salatul jama'a wannan kaga an samu dalili wanda ya cire cewa sallar jam'i ba dole bace a haƙin mace an samu dalilai laysa dalilan wahidan wala ithnaini wala kaza an gane ko ba dalili ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba suna da yawa dalila an gane ko fi'lus sahaba kanshi dalili ne in ya zamanto mai ya cika roba da wannan an gane ko fi'lus sahaba da fi'lut tabi'in an gane ko wannan duka yana zamantowa dalili shine ijma'i kenan al-ijma'u fi kulli asrin dalilun na'am
na'am ghayra annaha tambanu wala tafrudu fakhidaiha
malam yace ghayra annaha tandamu sai dai cewa ita mace tana hadewa a guri daya mustahabbi ne ta hade a guri daya kada ta yi wato warawara irin yanda namiji zai baje to ita kada ta baje saboda ita jiki ce wanda yake mai taushi nata in ta ce ta ware din nan to zai iya yiwuwa kuma a samu matsala wala tafruju fakhidaiha ba za ta ware cinyoyinta ba ba za ta ware su ba wala adudaiha haka nan kuma ba za ta ware damatsinanta ba daga kwanjinanta na'am
mundammatan zawiyatan fi julusiha wa sujudiha wa amriha kullihi
na'am malam yace wa takunu mundammatan wato ita mace tana kasancewa mundammatan abartattarawa a guri daya mun zawiyatan tana kasancewa yankwananniya fi julusiha a cikin zamanta tsakankanin sujudu guda biyu da zamanta na tahiya wa sujudiha da kuma sujadarta wa amriha kullihi da sha'aninta gabaki daya na sallah to za ta kasance ta tattare a guri daya kadda ta kuskura ta sakata ta bararrage da yanta ce za ta sakata ta bararrage zai iya yiwuwa ta yi tusa kuma lau sallah ta ɓaci an yi raka'a biyu ko raka'a uku ta sakankance kawai ta jibrit walau kuma rukoi sun lalace an je an sace alwala an gane to dan haka kuma koda a cikin abin da ya shafi huda haka addini na musulunci ya tanada mace za ta kasance mun dammatan mun zawiyata wato za ta tattare a guri daya ta yankwane kada ya zamanto tana tafiya amma ta cika titi ita kadai a ta dinga tafiya a gefen titi wannan shine abin da addini ya tabbatar ba tsakiyar titi ba za su bu mata su bu share da titi na mutane ne maza masu wucewa masu neman biye da ilimi ta kuma ce mai zama arimi in huta ta wajibi ta kama to ba a so ta yi tafiya a tsakar titi na'am
summa yusalli shafa'a warwitra jaharun
to shi kenan to bayan ya gama wato sallar isha'i summa yusalli shafa'a walwitra jaharun sannan kuma yana sallatar shafa'i da wutiri yana sallatar su a bayyane na'am
wakazalika yustahabbu fi nawafil layl fi nawafil layl ijharu wa fi nawafil nahari israru
to shikenan a wannan abin da ya shafi wato salatu shafi'i wal witr jaharan za mu je kan shi insha Allah ta'ala malam yace wakazalika hakanan yustahabbu al-jaharu ko yustahabbu al-ijhar ana son bayyanawa da karatu fi nawafil layl a cikin dukkanin nafiloli na dare idan mutum zai yi nafil fili da dare to mustahabbi ne ya bayyana karatu amma bayyanawa da la yadurru man hawlahu la yadurru biman hawlahu ba zai cutar da waɗanda suke dabara da shi ba an gane ko idan da dare ya tashi zai yi sallah ya zo shi dama ya kunna ya shigo masallaci ya kunna lasbika ya fara karatu gaba ki ɗaya ya cutar da ƴan unguwa in an mishi magana ya ce sallah ce buka so ayi ku buka yi kuma ni ma me yin so kuce ku kashe mun gwiwa wannan ya cutar da ƴan unguwa za su iya magana saboda akwai wanda yake mara lafiya a unguwa wanda baya son damu akwai wanda za a ga lokacin da ya zo shi ya je shi ya gaji a kasuwa ya zo shi yana so ya kwanta ya huta amma wannan lasabika din da aka kunna sai da mun zo ta hana shi me ta hana shi barci kuma lo'in safiya ta in ya tashi koma zai akwai wanda za a ga shi kuma in dai ana yana jin ƙara kaɗan ma baya iya barci to an hana shi barci da dare kaga dole za a shigar za a cutar da shi akwai abubuwa da ake ce da su masalih da kuma mafasid na microphone wanda waɗansu suna ganin cewa maslahohinta sun fi mafsadarta yawa amma waɗansu suna ganin cewa mafsadarta sun fi maslahohinta yawa wanda wannan kuma bincike ne kowa wato ya kai zuwa gare shi kowa da dalilan shi an gane ko a lokacin da muna jami'a akwai waɗanda aka ba su yi bincike akan wannan masalih da mafasid na ita microphone sannan kuma ayyuhuma yuqaddam ko ayyuhuma yurajjah na'am
wa in jahara fi nahari fi tanaffulihi fakadhalika wasi'un
malam yace wa fi nawafilin nahar al-israr to ana son asircewa karatu a cikin nafilfili na rana wa in jahara fi nahar ana son asircewa karatu a cikin nafilfili na rana to sai zamanto mutum jahara fi nahar da rana saboda ya san a lokacin nan ne wal gida take tsaye ta san cewa shi din yana da tilawa ko kuma a wannan lokacin ne yake yin baki su san cewa lalle yana wato yana salatul duha kawar matar shi ta zo ta taje yana karatu tumani ya koma karatu ta ce kai na shi lace yake to ta ce har kullum aka yake ta zo gida ta samu mijinta kawai kullum dai zaman banza yanzu mijin wance dai gashi nan kullum in kaje ka gidanta yana karatu yana sallah To idan ya bayyana karatu a cikin sallolinsa na rana, a cikin nafilfilinsa na rana, salatu duha, ya yi ta karatu a bayyane. To fa zalika wasi'un, yin hakan ɗin da ya halitta, sai da ya khalafa al-mustahabba kawai. Ya saɓa mustahabbi. Amma idan ya yi hakan ɗin ba laifi ya halitta. Amma dai ma ruwa anin nabiyyi alaihi salatu wassalamu fi salatin layli wa annahu kana yajharuha. An gane ku? Wa amma ma ruwa anhu fi salati adduha wa ghayriha minan nawafil fi an-nahar fa innahu kana yusirruha. Ma yake alaihi salatu wassalamu ya kasance yana asirce su. Na'am.
Wa qallu shafi'i raka'atani. Wa yustahabbu an yaqra'a bil ula bi ummil qur'ani wa sabbih isma rabbika al-a'la wa fi thaniya bi ummil qur'ani wa qul ya ayyuha al-kafirun wa yatashahhadu wa yusallimu thumma yusallimu tira raka'atan yaqra'a fiha bi ummil qur'ani wa qul huwallahu ahad wa mu'awwidhataini wa in zada min al ashfa'i ja'ala akhira zalika ja'ala akhira zalika al-witra.
Barakallahu fiku. Malam yace wa qallu shaf'i raka'atani, wato mafi karancin shafa'i raka'o'i guda biyu ne. Dukkanin su waɗannan salatu raka'atin ana ce da su witri. To amma mafi karanci shine raka'o'i guda biyu. ويستحب ان يقرا في الاولى بام القران واتو انا سو wanda zai yi shafa'i da wutri an ya qira bi ummi alqurani ya karanta mahaifiyal alqurani fil ula a cikin raka'a ta farko daga cikin raka'o'in nan guda uku da zai yi na shafa'i da wutri wasabbih isma rabbikal a'la sai kuma ya karanta sabbih isma rabbikal a'la. To haka ake so. A raka'a ta farko ya karanta Fatiha da sabbih isma rabbikal a'la. Wa fi thaniya bi ummil qur'an. A raka'a ta biyu kwa zai karanta mahaifiyar alqur'ani ce wa qul ya ayyuhal kafirun da qul ya ayyuhal kafirun. Wa yatashahhadu wa yusallim sai yayi tahiyya ya sallami. Thumma yusalli al-witra raka'atan sannan kuma sai ya sallaci witri raka'a guda ɗaya tal. Yaqra'u fiha bi ummi al-qur'an yana karanta mahaifiyal al-qur'ani a cikin wannan witri din wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn da qul huwallahu ahad da falaki da nas. A wannan hadisi na Ubay ibn Ka'ab wanda al-imamu Abu Dawud ya fitar da shi a cikin littafinsa, haka al-imamu Nasa'i ya fitar da shi a cikin littafinsa al-Mujtaba ko al-Mujtana, haka al-imamu Tabarani Abu al-Qasim al-Tabarani ya fitar da shi cikin littafin al-Mujamul Kabir ɗinsa. Wato hadithin Ubay ibn Ka'ab ace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yutiru bi sabbih isma rabbikal a'la وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد. Wato yana karanta waɗannan surorin guda uku. Sabbih isma rabbikal a'la a raka'a ta farko, qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu, qul huwallahu ahad a raka'a ta uku. Yazo kuma cikin sunan din na al-Imam Abu Dawud daga Abdul Aziz ibn Jurayj yace na tambayina na Aisha radiyallahu ta'ala anha nace da ita bi ayyi shay'in kana yutiru rasulullahi sallallahu kana yutiru rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Wato da wani abu ne da waɗansu surori ne ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yin wutri. Fa zakara ma'anahu tace kana yutiru yusabbih isma rabbikal a'la وقل يا أيها الكافرون وقال في الثالثة ركعة أكو تتشو في الثالثة بقول هو الله أحد والمعوذتين. واتو أتشكي ركعوي guda uku nan kenan. Raka'a ta farko sabbi, ta biyu qul ya ayyuhal kafiruna, ta uku qul huwallahu ahad, da falaki da nasi. Haka ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya kasance na yana yi a shafa'insa. To shafa'i an tambaye ma'aiki, an tambaye na Aisha radiyallahu anha game da abin da ya shafi wato adadin wuturi na ma'aiki alaihi salatu wassalam. Tace kana yutiru sallallahu alaihi wasallama bi 43, wa yutiru bi 36, wa yutiru bi 38, wa yutiru bi 20. Ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana yin wuturi da raka'a 7, shine 4 da 3, dan aka hada su 7. Yana yin wuturi da raka'a 9, 6 da 3. Yana yin wuturi da raka'a 11, 8 da 3. Yana yin wuturi da raka'a 13, 10 da 3. An gane ko? Kuma wato ya tabbata ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce man ahabba an yutira bi 50 falyaf'al, wa man ahabba an yutira bi 30 falyaf'al, wa man ahabba an yutira bi 1 falyaf'al, kamar yadda yake cikin sunan na Abi Dawud. Na'am. Wa in zada min al-ashfa'i ja'ala akhir dhalika al-witr. Malam yace wa in zada min al-ashfa'i, idan shi mai sallar dare ya ƙara waɗansu nafiloli din akan raka'a 2, yayi waɗansu nafilfili ya ƙara adadin shafa'i din, yayi 2 ya sallame, yayi 2 ya sallame, yayi 2 ya sallame, abun da ya samu biduni tahdidin ja'ala za akhir zalika al-witra, to ja'ala al-witra, to sai sanya wuturi ya zamanto akhir zalika, shine ƙarshen wato wannan ibadar tashi, sai ya zamanto ya maida wuturi shine ƙarshen wato nafilar da zai yi ta dare, kamar yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Yawwa, muna iya kwana nan, abin da muka yi daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada akai, abin da muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana, wa bi hadzal qadar kifaya. A gabar wa man ghalabatu aynahu shine darasi, daidai kuma karatun daga man ghalabatu aynahu zuwa ƙarshen darasi, zuwa ƙarshen babi, ya wuce kashi ɗaya cikin uku wanda muka karanta na dazuba.